dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya farlanta mana salloli saboda wasu hikimomi masu tarin yawa da wasu al'amura koyayyu masu daraja wadda ba wanda ya san su sai shi Allah ya sanya waɗannan salloli sun zamanto makankarar zunubi a gare mu tsakanin sallah zuwa sallah makankarar zunubi ga mu bayinsa muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ma'abocin girma ma'abocin buwaya ma'abocin iko akan dukkan komai muna shaidawa tabbas annabi Muhammad bawansa ne dan sakonsa ne shugaban dukkanin wani mai jin tsoron Allah shugaban dukkan wani mai da'a ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya yan uwa masallata mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu sani ita sallah wata ibada ce da Allah ya dora mana ita a matsayin abu na wajibi na tilas wadda babu makawa wurin aiwatar da ita dukkan wani mai neman kusaci zuwa ga Allah mai neman fada da gindin zama a wurin Allah madaukakin sarki to zai nemi kusantar Allah da yaddar Allah ta hanyar kula da wannan ibada wannan ibada ta sallah ba za ta samu karbuwa a wurin Allah ba sai an samu cikakkiyar nutsuwa a tattare da bawa a lokacin da yake aiwatar da ita yake ganawa da Ubangiji in an ce nutsuwa tsakanin zuciya idanu kunnuwa hannaye da hankalinsa da jikinsa gaba daya sai ya san a gaban wa yake yayin da bawa ya samu wannan rabo na kyakkyawan nutsuwa lokacin ganawa da Ubangiji to wannan dabi'ar ko wannan aikin yana sabautawa bawa samun rahamar Ubangiji Allah ya faɗa mana rahamarsa wa rahmati wasi'at kulli shay da yawa suna daukar rahamar Ubangiji tana samuwa ne in an je lahira a filin hisabi yayin da ka tsallake zuwa aljanna baka shiga wuta ba to ka samu rahama ka tsira rahama ba iyanan take ba ai ko a fassarar qawaidi da aka ce arrahmanu sai aka ce mai rahama a ina eh a duniya arrahimu kebe a ina a lahira to rahamar Ubangiji tana yayyaba bawa a kowane irin mu'amala da dabi'a da shige da ficensa na koyaushe ko hadiri ne ya taso isar ka gida saukan ruwa kenan rahamar Ubangiji ta biyo bayan ka da ruwa bai dake ka ba abinda ka fita nema baka samu ba takaici zai kama ka sai ka dawo da sanyin zuciya babu damuwa a ranka rahamar Ubangiji ta shigo da haka a kowane al'amari zaka samu tallafi na Allah zaka samu gudumawa ta Allah Allah zai kama sauki da sassauci a komai naka na rayuwa to an samu rahamar Ubangiji a ciki rayuwar kanta Allah zai saukaka ma ita abin da ya kamata ka sa a rai ko ya dame ka sai Allah ya kawo ma sauki ba za ka sashi ya zama matsala a cikin rayinka ba an samu rahamar Ubangiji a ciki to wanda yake kokarin yin sallah bisa koyarwar ma'aiki bisa kyakkyawan nutsuwa a cikinta wannan yin kokarin yana haifar da komai naka a cikin rayuwa kowace mu'amala in ka ta sai Allah ya kawo ma sassauci a cikinta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ambata mana cewa salloli guda biyar da Allah ya wajabta a kayin bayinsa, duk wanda ya zo yin sallah ya aiwatar da ita gwargwado daidai iyawa tare da ilimi, ba sallah ta kama ra'aitan nas ba, dan wajibi ne sai ka je ka koyo ta a ilmance, a karantar da kai ita, a fassara ma, sannan kuma a karantar da kai sallah a aikace, dan wajibi ne sai an koya ma ita a aikace. Da sallah da aikin hajji ba a koyon su a iya bayani na baki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji aikin hajji sai ya ce wa sahabbai, ku biyo bayana, ku zo anni manasikakum, ku zo ku koyi aikin hajjin ibadar a aikace yaya ake yinta. Da aka dole akwai ibadun da sai an gwada mutum su a aikace. Malumma mu da yawa Allah ya saka musu da alkhairi. Za ka ga bayan an sauke sifatu salatin nabi, in ma littafin in ma talkhis, sai ga kuma an zo yin sallar amaliyan. Shi yasa anan ne za ka ga aslan yaya ibadar take. To wanda ya ibadar a ilmance ba tare da ya tauye wani abu na haƙƙin sallar ba, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zama yana yin ta da duk abin da ya dace na ilimi, Allah ya dora wa kansa alƙawari gobe alƙiyama, alƙawari Allah yayi wa kansa cewa zai sanya ka a cikin gidan aljanna. Amma wanda yake yin sallah yadda ya ga dama, ya haka ya ga ana yi ba tare da ilimin ta ba da kuma karanta girman sha'aninta, to ya sauke wajibin, amma Allah bai mal alƙawarin aljanna ba. In ya so gobe kiyama ya man rahama, in ya so kuma ya azabtar da shi. Allah kiyashe mu. Ya zo cikin hadisin Abu Sa'id Al-Kudri, yaddar Allah ta tabbata a gare shi, yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata musu, waye babban barawo, mafi munin barawo a duniya? Yace mafi munin muta daga cikin mutane wanda yafi kowa iya sata, mafi muni a wurin sata, shine mutumin da yake sata a cikin sallarsa, ba sata dukiya na maddi abin duniya ba, sata a cikin sallah. Sahabai suka ce, ya Rasulullah, yaya mutum yana sallah kuma zai saci wani abu a cikin sallarsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk mutumin da baya cikakkiyar ruku'u, zai ruku'un yana kama gwiwa burbur burbur ya daga, yana sujjada kamar kaza tana irin wanda ake challa da ake cewa yar faki ba yawa, sai lada aina ne ladan to eh, ba fa yar Madina aka ce ba, ba da godan manzo Allah ba, yar faki aka ce kuma a ce ma ba yawa sai lada. Irin wayannan kalaman suna zuwa daga munanan aqidun da suke nuna zinubi ba laifi bane, kamar yanda wanda bai yadda ba a baya ai bana an ga yadda al'amura suka kasance. Rawar da ake a gidan gala akan titi, yara mata sun dinka riguna da maza ƴan iskan gari ana ta rawa da sunan addini, kaga an cuci addini. Allah shiryar da mu gabaki daya. To wanda zai ce ma an kai sallah da ba nutsuwa, ta yi karo da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu lada a cikin wannan lamarin. Annabin tsira ya ce wanda baya cika ruku, shi yasa ruku da aka ce ita ma a cikin rukunin, in kai ruku sai ka daidaita gwargwadon yanda gadon bayanka za a dora ƙwarya, sinin ƙwarya a gadon bayanka bai tuntsire ba sai an samu wannan daidaituwar. Ka gama tasbihi sannan ka miƙe, kaga ina ga wanda yana kamawa gwiwarsa, za ga ma bouncing yake, in yay daya a na biyu spring din ya daga, sai ka rasa me ya fada. Gunda zaka je neman da kake gaggawa ko ana jiran ka, Allah da in ka je zai baka yanzu da shi kuke ganawa. in ka tsananta kyautata sallar da addu'a a cikin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bace mana yayi mai sallah yana ganawa da wa da ubangijinsa almusalli yunaji rabbahu bakka da shamaki yadda kake gaggawan tsaya Allah ba yaran da baya ji a sujjada fadawa Allah damuwarka da yaranku ta yadda ba za ka yi kuskure ba sai ga abin da za ka je nema ko Allah ya baka daidai da shi ko ya baka sama da shi ko ka je bai baka ba zai gwada imaninka in kai hakuri kuma a baka sama da shi a duniya ko a lahira Allah ya datar da mu to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an bata waye barawo wanda baya cika sujjada baya cika ruku kuma wannan wani malami da ake ce da shi albaji yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya gwada wa mutane girman wasa da wannan sha'anin na rashin nutsuwa a ruku'u ko sujjada girman laifin mutane suna daukar sa a matsayin wani karamin laifi sai nuna mana cewa abin ba karami bane shi yasa ma sai ambaci sujjada ya ambaci ruku'u saboda yawan wasan ya fi karfi a wannan gabobin malai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni cewa wanda baya tsayawa ya cikakkiyar ruku'u yayi cikakkiyar sujjada to ana lissafa shi a cikin masu cin amana dan Allah ya bashi amanar kansa wurin ibadar ya tsaya yayi ta cikakkiya sai yake cin amanar kansa yake yin ta gutsu dariya ya yan uwa masallata hanyoyi ko dalilan da suke sa a samu nutsuwa a cikin sallah a takaice akwai abubuwa kamar haka na daya ba za ka samu nutsuwa a cikin sallah cikakkiya ba sai ka san waye Allah da kake tsayuwa a gaban sa ana sanin Allah kuma a ilmance ne sannan sanin nasa da sunayensa da siffofinsa yayin da bawa ya san girman Allah ya san darajar Allah ya san matsayi da haƙƙin ubangiji a ilmance to a duk lokacin da bawa ya zo yi wurin ibada to zuciyarsa tana sake narkewa dan ya san a gaban wa yake tsaye kamar yanzu ne a ce ma za ka tsaya a gaban mai girma mai martaba sarki ko mai girma gwamna ko wani bako na daban mai wani matsayi da jahi za ga Kano ko wayar ka ce tana fara ringin za ka danne saboda kar kai laifi a gaban manya kan jami'an tsaro su fidda kai to ina kuma ga mahalicin manya to idan ka san Allah to anan ne in ka tsaya a gaban sa za ka girmama shi to gurgurdan ilminka akan sanin ubangiji to gurgurdan yanda ake samun nutsuwa a cikin sallah shine Allah madaukakin sarki yake cewa sani masu jin tsoron Allah ai ba kowa bane in banda masu ilimi shi kuma ilimi hawa hawa ne gurgurdan ilimin naka abinda ka sani to gurgurdan abinda zaka girmama Allah madaukakin sarki abu na biyu da yake taimakawa shine kintsawa shiryawa sallar a ranka yayin da sallah ta nufato to kana da shiri a kayinta na kiyayewa lokaci ka san lokacin sallah daga an kira zaka yi kokari ka aje komai to tun daga nan kushu'in yake fara samuwa saboda akwai girmama sallar a ciki amma kana hira kana browsing kana ciniki kana ta mu'amala an kira sallah ka shagala har sai da aka shiga kaga anan in kana fafutaka ka samu cikakkiyar raka'a anan ne zaka tafo a guje anan ne za ku kiliya da liman kana Allahu akbar shi yana sami Allahu liman hamida kai kai haka shi yayi haka sai ka rasa raka'ar ta samu ko bata samu ba me ya jawo saboda wannan rashin shiryawa sallar tun farko sannan yin gaggawa na zuwa ga sallar kafin a tada ita malai ce idan bawa ya kiyaye irin waɗannan ɗabi'ar to ya girmama sallah a cikin ransa tun kafin a shiga sallar to zuciyarsa ma sai ta zamanto ta girmama sallah sai a samu nutsuwa a cikin sallah abu na uku shine tadabburi na ayoyin alqur'ani ayar da kake karantawa kana sanin ma'anarta in kana sanin ma'anar ayar da kake karantawa a sallah to wannan sai baka wata nutsuwa ta daban sai ya aro hankalinka daga duniya sai ka koma cikin duniyar sallah misali yayin da kazo kace alhamdulillahi rabbil alamin anan godiya kake wa Allah ubangijin talikai gaba daya daka iya ni'imar da yema karama kana da ilimin Allah yayi alƙawarin wanda ya godiya zai ƙara mar wannan sai baka wata nutsuwa ta daban sannan kuma ka tabbatar masa da tauhidi na rububiyya a wannan gabar da kazo arrahmanur rahim ka tuna rahamar ubangiji da gafarar ubangiji a matsayinka na mai laifi sai ka ji zuciyarka ta yi sanyi saboda kana kyautata Allah zai yafe ma maliki yawmiddin an koma sha'anin lahira anan kuma ka tabbatar masa da shine mai cikakken iko a ranar lahira kaga anan sai ka sake zuciyarka ta sake narkewa wurin ci gaba da neman gafara don ka dace a wannan wuni har zuwa ƙarshen sura kowace aya kana tafiya da ma'anarta kana tadabburi to wannan shi zai hana ka tunanin duniya sai ya sama ma nutsuwa a cikin sallah sannan tasbihi da aki du'aul istiftah na budewa sallah da tasbihi da ake a ruku'u da tasbihi da ake an dago daga ruku'u da na sujjada da wanda ake tsakanin sujjada da sujjada zuwa tahiyya wayannan tasbihan ana buƙatar duk ka san ma'anar su da Hausa in kana yi da Larabci a cikin sallah ranka yana jin ma'anar to wannan sai sake rike nutsuwarka a cikin sallah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kwana yana sallar dare ya tsayi wadare gaba ɗayan ta aya ɗaya sallar da ita yana ya Allah in tu'adhibuhum wayannan bayin naka masu laifi masu kurakurai Allah in ka musu azaba bayinka ne ba na kowa bane Allah in ka gafarta musu dama kai mai gafara ne kai mabuwayi ne kai mai hikima ne Annabi yana roƙa mana gafara sai kwana yana karanta wannan ayar shi yasa ko aya ɗaya ka iya zaka iya kiyamul lai Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya ba mu ikon kiyaye salloli bisa koyarwar ma'aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙon Allah ya ba mu kushu'i da jin tsoransa a cikin sallah muna roƙon Allah ya daga musulunci da musulmai gaba ɗaya duk wani abin da ya kishiya da musulunci muna roƙon Allah ya dakusar da shi duk wani mai kadaita Allah muna roƙon Allah ya bashi nasara akan dukkanin al'amuransa na rayuwa Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya mai albarka Allah ka ƙara mata tsaro a cikinta Allah duk wata balazana na taɓarɓarewar tsaro Allah ka mana maganinsa Allah shi shuwagabanninmu masu yi da gaske da masu sakalecece Allah ka gyara al'amuransu Allah ka yi riƙo da hannayensu Allah ka jalin zamunsu Allah ka ba su ikon gyarawa su sauke nauyin da yake na wajibi a kawunansu Allah muna roƙonka mu da ka sanya mu a ƙarƙashinsu Allah ka raba mu da sabuwar mummunar ɗabi'a na ɓare-ɓare da jan bala'i a ƙasa da jagorori da arzikin ƙasa saboda al'umma ta lalace kowa bakinsa babu daɗi wannan ba karantarwar musulunci ba ya saba da karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kullum fatan alkhairi ake Allah ka yawaita alkhairinka a wannan ƙasa ta Najeriya Allah wannan matsatsin mun sani ba yau aka fara shiga ba mu ma muna primary school akwai karnin da wallahi ba kowane gida ake abincin rana ba sau ɗaya ake abinci da dare in an samu na dumame an samu amma Allah ya kawo zamanin walwala. Kowa yake walwala, yau aka samu kunci Allah yadda wancan karnin ya shigo ya fita. Aka shiga walwala, aka shigo wa tilkal ayyamu ne ne dawiluha bainan nas. Allah muna roƙonka ka dawo mana da walwala. Allah ka dawo mana da sauƙin rayuwa. Allah ka kawo mana komai a cikin sauƙi. Allah madaukakin sarki, wannan taron namu Allah muna roƙonka saukar mana da rahama a tattare da mu gaba daya da wanda ma ba sa nan gabaki daya. Allah duk wani abu da ya shafi tsirarar mu katarar mu Allah muna roƙonka rufe mana shi. Allah muna roƙonka duk wani abin da zai kaskantar da mu Allah ka raba mu da shi. Allah ka gafarta wa iyayen mu da sauran mu'mine gabaki daya. Allah in ta mu ta zo ka sa mu cika da imani. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka Allahumma natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.